بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى بهذا مؤمن سافيا جل هدي عشرين دبقوي وطن ذو الحجة shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wanda kuma shine 11 ga watan 10 na shekara ta 2015 a lissafin da ake kira miladiya. Za mu tashi yau a sabon ko sabuwar matashiya daga cikin gabar magana da malam Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi ya sanya mana a littafin sana Ar-Rihiq Al-Makhtum, wanda a cikinsa muke kokarin koyo da fahimta daga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Darasinmu na makon da ya gabata mun kare magana akan abin da ya rubuta dangane da amal wufud, ko za mu tashi yau najahud da'wati wa akharuha, cin nasarar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tasirin ta cikin al'umma a duniya baki daya. Wato wannan kira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na musulunci, yadda ya ci nasara da kuma irin tasirin da yayi a duniya, shine abin da zamu ji. Wannan maganganu kusan in ce gaba ɗayan su sai dan jajjonawa da yayi kamar da ambata da kansa, kuma na leka zuwa asalin na gani gaba ɗaya kalmomin na Sayyid Qutb ne da ya rubuta a cikin Fi Dhilali Al-Qur'an da kuma Madha Khasira Al-Alam Bin Hitatil Muslimin, a muqaddimar da ya rubuta na littafin wannan. Ina ga dai abin da mu ji dai wasu kalmomi ne kawai na larabci da malamin ya ambata da zai gwarzanta, da kuma daidai ne ya cancanta a gwarzanta da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna nasarar da aka samu a cikin ta. Yana cewa wa qabla an nataqaddama, nige wannan إسي وقبل أن نتقدم خطوة أخرى إلى مطالعة أواخر أيام حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كفن مقباتا كو مفارة وني متاكي دبن نا ليك أود مكي نك أشرا يور من زال الله صلى الله عليه وسلم معنى أبن مكي كرنتاوا نرى يوا tarihi rayuwa ta bangaren ƙarshe na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu kai gare shi, mana kafin mu yi magana akan abin da ya shafi hajjatul wada da kuma abin da ya shafi rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rasuwarsa, wanda shine ƙarshen wannan rayuwa mai albarka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To abin da za mu fara magana akan sa sai ce yambaghi lana, ya kamata gare mu أن نلقي نظرة إجمالية على العمل الجلل الذي هو فضلكة حياته. إتيا كماتا مدن جيفا واني نظري واني كلو دون قللن كلو شين النظرة إجمالية على العمل الجلل أكون وانا أيكي ببا الذي هو فضلكة حياته, wanda shine zaka iya cewa a dunkule dunkulallan magana a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadlaka. Nan ce fadlaka ana nufin kamar kace total sum na abu, abinda ka hado ka tattaro kace a dunkule dai rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yayi gaba ɗaya shine kaza, shine ake nufi da fadlaka. An same shi ne daga fadhalika fa hadha kaza wa kaza, shine ma'anar fadlaka. Asali kace an hada kaza thumma kaza fa kaza fadhalika huwa kaza, yin wannan magana ta Larabawa, to daga nan ne aka samu wannan abu da ake ce mafadlaka. Ma'ana dai kafin mu fadi abin da ya shafi karshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kamata mu ji wani abu da zai gaya mana darusan gaba ɗayan rayuwar, abinda rayuwar gaba ɗayan ta ko gaba ɗayan ta kunsa. Sai ce walladin taza bihi an sa'iril anbiya'i wal mursalin, wannan bangare da shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta da shi daga sauran annabawa da kuma manzanni da Allah ya aiko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne ba irin annabawa ba, manzo ne ba irin manzanni ba. Ma'ana annabi ne kamar da sauran annabawa suke ta bangaren Allah ya aiko su, haka nan manzo ne kamar da Allah ya aiko sauran manzanni wajen halittar sa dan adam ne mutum, amma kuma na amma ya bambanta daga sauran ta irin cin nasarar da ya da irin abin da ya haƙƙaƙa a rayuwarsa, abin da ya zo ya yi domin sa shin ya yi ko bai yi ba, ba kamar sauran annabawa ba, ya yi wannan abu matuƙar yadda duk wani annabi zai ci nasara, to babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin nasara wajen isar da saƙonsa. To shine sai ke cewa hatta tawajja Allahu hammatahu, kai har sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya crown ya sanya masa kan sarki, shine tawajja. Hamma kuma shine kwanya, kwanyar kai shi ake ce, ita ake ce mahamma. Sai da Allah madaukaki ya sanya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan sarki a kansa, wannan duka larabci ne kamar ya ga mana bi siyadatil awwalin wal akhirin, ya zama shine aka sanya shugaban mutanen farko kuma shugaban mutanen ƙarshe shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka da mu ji wannan larabcin, kamar ya ga mana larabcin Sayyid Qutb ne, kuma da mu haka irin uslubin sa yake na adabi da larabci irin na zamani, daga nan ya kofo wannan magana ya kawo. Ise innahu sallallahu alaihi wasallama qila lahu, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce da shi ya ayyuhal muzammilu qum al-layla illa qalila, an ce masa kuma har yanzu ya ayyuhal mudaththiru qum fa anzir, addu an ga masa wannan lokacin da ya lilliba bayan ya dawo daga kogon Hira, yayin da ya karbo hayin farko daga mala'ika Jibril, da yadda wannan wahayi ya masa tasiri har ya samu damuwa akan cewa ko wani abu ne na rashin lafiya ya taba na tabin hankali ya same shi, ya zo ya kwanta dan a nuna masa cewa ba maganar tabin hankali bane, ba maganar rashin lafiya bane, sai aka saukar masa ya ayyuhal muzammilu ya ayyuhal mudaththir, ya kai wanda ka lulluba a cikin mayafi. Na farko aka ce umil layla illa qalila, aka umarce shi da qiyamul layli, tashi ka tsayu cikin dare wajen bautar ubangijinka baki ɗayansa sai kaɗan. Na biyu kuma aka ce masa qum fa anzir, tashi kai gargadi, to tun daga nan kuma bai zauna ba, ko dai ya zama ibada yake ko ya zama wa'azi yake, saboda waɗannan su ne ayyuka biyu da aka umarce shi, umil layla illa qalila, kuma kun ga a ƙarshe aka ce wa tabattal ilaihi tabtila, duk maganar cewa ya koma zuwa ga ubangiji ne, ya tattara zuwa ga ubangiji wajen ibada. Wannan fa anzir kuwa yayi me, yayi gargadi, ya tashi ya da'awa, ya wa'azi. Don haka da da'awa da kuma ibada in an wajabta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ashe min babin aula ya zama duk da cewa mu ba a wajabta mana qiyamul layli ba, shi akan sa wajibi ne, to amma dole ne ya zama mutum ya fahimci nasarar da'awa da nasarar wa'azi, duk wa'azin mutum da gargadi babbar hanyar cin nasararsa, to ya zama shi mai bauta ne ga Allah, ya zama cewa yana kula Allah, ya damu da Allah, yana bautawa Allah, ba haka kawai ya zama aikinsa shi ne da'awar da baki ya fada ya fada, amma aikinsa daban, karatunsa daban, abinda ke cewa mutane su yi shi kuma baya aikatawa, wannan ba hanya ce da ake cin nasara ba. Tun daga shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka fara umartar sama da wannan din, shi a matsayinsa na shugaban kowa da kowa, to ya tsaya yayi ibada. Ibadan nan tana da muhimmanci, ita ce ruhi, ita ce karfin zuciyar duk mutumin da yake wani aiki na Allah. In kana tare da Allah, to taimakon Allah kuma zai zo maka ta inda baka tsammani, amma in kana ta surutu iya magana, to Allah zaka samu ladan abin da ka faɗa na shiryar da mutane, ba a rasa ladan da'awa, amma kuma ka zama cewa duk abin da ake so a samu an same shi ta hanyar wannan da'awa, Allah ya baka kariya da tsarewa da mutuntawa da sauransu, to idan baka koma zuwa gare shi ka aikata abin da yace ba kamar yadda kake koyawa mutane to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai baka wadancan abubuwa ba Allah madauki tinke mu sai sai al-ayat har zuwa dai karshen ayoyin kowanne ka karanta wancan al-ayat ayyuhal muzammil har karshe ayyuhal mudaththir shi ma har karshe sai sai faqama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe ya tsayu wa dhanna qa'iman ya tabbata kuma a tsaye اكثر من 20 عاما sama da shekara 20 yana tsayen nan ko ibada ko da'awa shine aikin sa yawa dan baccin sa da wani abu mai da ake cewa hutu in ka lura a rayuwar nan guda 20 baki ɗaya da uku za ku ga wasu kwanaki ne kididdigaggu a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda har zai bautawa Allah bautar da kafarsa za ta kumbura har a ce ya hakura yace dan me ba zai zama mai godiya ba ga Allah dole kai tunanin wani irin tsayuwa yake kai ka duba ka ga yanzu tsayuwar da kake yi ta kai ga a ce ka tafi asibiti ta kai ga a ce ka zauna ka kasa ci gaba kai a zaune saboda yawan tsayuwar ba yawan tsayuwar raka'a daya a karanta suratul baqara ka duba tsawonta ba wai yawan adadin ayoyin ba a'a yawan tsawon ayoyin su kansu ayar da tafi kowace tsawo a alqur'ani baki dai a suratul baqara take kuma mafi yawan ayoyin da ma haka suke to a karance ta a raka'a guda ka san wannan tsayuwar ba ta wasa bace to kuma wannan mai wannan tsayuwar an gaya masa an gafarta masa duk abin da yayi da wanda ma bai ba kuma dama baya zunubi kaga ko dole ka fahimci cewa babu wanda ya kai shi ibada to haka nan kuma isar da sakon sa babu wanda ya kai shi isar da sako duk inda ake son annabi ya kai duk inda ake son manzo ya kai wajen isar da abin da aka aika shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cimma wannan burin ya isar bai bar duniyan nan ba sai da ya zama cewa duk abin da Allah yake so ya fada wa mutane ya fade shi duk abin da kaji bai fada ba to dama ba a ce ya fada ba da haka babu wahalar ko babu buƙatar wani ya sha wahala yace ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fada ba to dama yana so ya fada ne bai fada ba da haka yanzu zaka yi kokarin ka ce ya fada wannan ka wahal da kanka duk abinda baka ji Allah ya yassare harshen sa ya leko daga tsakanin libatun sa ya fade shi a matsayin shari'a ba to kowa ya hakuri hakan Allah ya so ya karbi ransa ba tare da ya fadi wannan abun ba kuma dan ya nuna mana wannan abun baya cikin abin da tilas ne a fade shi domin kuwa daga cikin manya-manyan sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shi mai isar da sako ne Allah mu dauke ya samu fahimta to sai ce faqama wa dhalla qa'iman akthar min 20 aman yahmilu ala atiqihi ib al-amanati al-kubra yana dauke akan kafadarsa shine yahmilu ala atiqihi ib'a nauyin al-amanati al-kubra amanan nan mafi girma kun ga ba a ce al-amanatu al-kabira ba in an ce al-amanatu al-kabira amanan nan mai girma amma sai aka ce al-amanatu al-kubra amanan nan mafi girma babu wata amana da ta kai amana da aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-ard a wannan kasa a duniya ib al-bashariyati nauyin dan adam baki daya kulliha baki daya wa ib al-aqidati da nauyin aqida kulliha baki daya wa ib al-kifahi da kuma nauyin gogormaya shine kifahi gogayyen da zaka yi ka kai ga manufarka wal jihadi da kuma yin jihadi fi mayadina shatta a bangalori daban-daban hamala ib al-kifahi wal jihad annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki nauyin gogayya da gogormaya da jihadi fi mayadai fi mayadin al-dhamir al-bashari a fage daban-daban na human conscience shine ma'anar al-dhamir al-bashari na ga mana larabci ne na zamani wato abinda dan adam ke ji abinda zuciyarsa take masa amfanin ta gane meye daidai da meye ba daidai ba shi ake ce mai al-dhamir zuciyarka to zuciyar a cikin ta bangaren da yake seta maka tunani ka gane abu kaza daidai abu kaza ba daidai ba wani shi bature ke ce ma conscience to shi ake ce ma dhamir al-dhamir al-bashari wato abin nan dhamirin dan adam al-ghariqi fi awhamil jahiliyyati, wannan dan adam din ko kuma tunanin nasa da ya nitse cikin wahami daban-daban. In ce wahami shine abinda mutum ke tunanin haka ne alhali ba haka bane, wahami na jahiliya wa tasawuratihi, da kuma dai wato abinda mutum ke surantawa a kansa, ya cewa abu kaza shine kaza, abu kaza shine kaza. Al-mufaqqal bi afqalil ardi wa jawazibiha, abinda ya nauyaya ko aka nauyaye shi da nauyin duniya da kuma karfinta, a karfin abinda take iya fisgowa shine gravity, shine jawazib. Jawazib jam'in jazibiyya ne, an ce jazibiyya shine kuke cewa a harkar abin nan abokance force na gravity shine jawazib. Al-mukabbal bi awhaqi ash-shahawati wa aghlaliha, abinda har yanzu kuma aka daddaure shi, an ce mukabbal abinda aka san maka akai masa sasari, abinda akai masa sasari da wato abubuwa na wahala, aina abinda ya shafi sha'awa, in an ce abin nan awhaq jam'in alwahaq ne, shine alhablu, igiyan nan da ake daura dabba da ita dan katte nisa ai mata da baibayi, mun gane ita ake ce ma alwahaq, wani suna ne ne kun kai a ce maka alhablun ka huta ko yau, to shine alwahaq, wato almukabbal abinda aka dabaibaye shi bi awhaqi shahawati, da igiya ta sha'awa, ka fasara shi haka shikenan sai ka fahimta abinda yake nufi. Tunanin dan adam a zamanin da yazo kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dan adam yake ai ba kuma ta abinda makaranta ba a rayuwar jahiliya kafin mu fara wannan darasi, kowa ya waiwaye can farkon littafin ya tuno ya larabawa suke rayuwar su kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rayuwa ce shi yasa ake kiranta rayuwar jahiliya, saboda bugudinta daga wahayi ta yi nisa daga wahayi, domin rayuwa duk yadda dan adam yake rayuwarsa ba za ta yi kyau ba in ba wahayi, kun yadda ko ba ku yadda ba, la'alla sosai la'alla ba sosai ba, duk rigimar da dan adam yake yi a duniya yanzu da duk tashin hankalin da muke ciki da hayaniyoyi da sabani da ke tsakanin mutane, ai na sha gaya mana sababin sa meye, sababin rigimar da muke ciki yanzu a ko ina a duniya sababin watsi ne da wahayi da fifita hankalin dan adam, kun yi ko ba ku yadda ba, duk rikicin da aka yi ku dauko koda iya tarihin ma musulunci, duk rikicin da ake da har rikicin da ake yau har zuwa zancen nan da nake yi, rikici dai tsakanin mutane kai ta kaita shi ma dawo da shi rikici tsakanin musulmi, kuma ka sake ta kaita shi rikici tsakanin malamai, tsakanin wannan yace abu kaza kaza ne, wannan yace abu kaza kaza ne, ka sake fita kuma ka je tsakanin musulmi da wadanda ba musulmi ba, ka komo zaka kalle shi kaga cewa rikici ne dai tsakanin wahayi da hankalin dan adam, inda kun fahimci zancen da nake. Allah madaukaki inda ya bar dan adam haka ba tare da wahayi ba, ba tare da aiko masa manzo ya gaya masa ga abinda Allah din yake so ba, da babu bambanci tsakanin dan adam da dabba, ka duba rayuwar dabba a jeji ya rayuwar dabba take, mai karfi kawai shine shugaba, dan zaga akwai dabbobin da suke yin kwai su kyankyashe dan su ya fita su juya su lashe su sinye dan, a haka suke rayuwa ko ba kuma komai a kansu, ba mai musu wani aguran tashin kiyama. Akwai dabbar da aikin ta kawai ta zauna a wani wuri, haka Allah zai kawo mata wani mai yawo ta tafke ta ci ba sai ta je wani wuri ba, wani kuma sai ya fita ya je sai ya sha wahala, duba ku ga da zakoki da kuraye haka suke, sai an sha wahala sannan a kama sai an kashe sannan a ci, sannan kuma duk ba komai na shari'a a kansu, to da Allah madaukaki bai aiko mana da wahayi ba to haka dan adam ma zai zauna. Don haka duk mutumin da yake tsammani wahayi zai samu wani lokaci da za a ce is outdated, wato ba shi da wani amfani, zamanin sa ya kare, sai hankalin dan adam ne zai tafi da mutane. To babu mutumin da bai fahimci rayuwa ba irin sa. Kun gane abin da yake nufi? Haka tilas ne dan adam ba zai samu shiriwa ba a aqidar sa sai ya bi wahayi. Maganan nan ta Qur'ani babu wata gaskiya banda ita. Duk mutumin da zai ce Al-Qur'ani a zamanin yanzu sai dai a bar kowa ya fassara shi yadda ya ga dama. Ba za a karbi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fassarar Al-Qur'ani. Kawai shikenan kowa ya fassara addinin yayin shi yadda yake so. To wannan babu abin da ke ruguza addini irin wannan abu. Sabanin da ake samu har yanzu tsakanin musulmi da sunna da bid'a da sauransu, duk mai jawo shi duk wannan ne. Duk wani mai bid'a gani yake abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi dinnan yayi masa kada. Ko ta kamata a ƙara haka ayi da yawa da haka ayi dai a ƙara a ƙara. Shi yana ganin ta wannan hanya zai samu lada. Ko kuma ya jahilci abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Haka ne? Wani kuma zaka kawo masa gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza, sai ce a ai wannan yana magana ne da mutanen zamanin sa, mu a wannan zamanin dole ne mu fito da wata hanya daban. To wannan abin ka kiyaye shi shi ma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganar sa ta al'umma ce baki daya daga farko har ƙarshe. Ba wani abu da zaka zo ka ce ai yanzu wannan ba na zamanin yanzu bane. In na zamanin in ba na zamanin yanzu bane dama za a ga zai bayyana. Za mu samu wasu ka'idojin da za su yi mana magana a zamanin yanzu ga abin da za a yi. Duk abin da za a bautawa Allah da shi a shiga aljanna, to Allah madauki ya riga ya gama magana a kansa, ya aiko manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya gama faɗar sa. In ku harkan mu ce ta rayuwa, kullum na sha faɗan wannan abu, in ka gane shi zaka huta ka zauna lafiya da maganar bid'a. In magana ce ta yadda zamu rayu, yadda zamu ji daɗi, yadda zamu yi kere-kere, arsubutocin mu, kere-keren mota, jirgin sama, kwamfuta, wayene ne, internet, duk wannan ba ruwan shiga aljanna da shi. Sai dai ka ce za a iya amfani da shi wajen aikin alherin da zai shigar da mutum aljanna. Mun gane wannan? Wannan ya halatta duk abin da zaka kirkiro ka kirkiro. Ka kirkiro sabuwar fatanyar da za a daina tsugunawa, duk ya halatta. Ka kirkiro koma menene, in ba jirgin sama ba, in jirgin tsakiya, ko mene zaka iya samuwa kai dan adam ya samu fa'ida. Da za a samu abin da zai mana maganin babur da yawan hatsarin nan da mai a kirkiro na abu, duk alheri ne. A kirkiro abin da ba mota ba, ko menene muna da damar mai tunani mu kirkiro shi. Amma abin da za a shiga aljanna ta hanyarsa, inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza, gaskiya ba wanda ya isa ya soke shi. Kuma shi wannan can dole ne a karbi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innan har zuwa ƙarshen rayuwa. Duk mutumin da ya canza shi to ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya ba, to wannan kuma abin a kiyaye shi a ji tsoro. Allah ma dauke sauki mana a wannan abubuwa shine yake gaya mana. Yace hatta in hatta idza khallasa hadha ad-dhamira fi ba'd sahabatihi mimma yuthqiluhu min rukamil jahiliyyati wal hayatil ardiyya. Yace har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake, shine khallasa, ya kubutar da hadha ad-dhamira, wannan tunani din, wannan tsari, wannan zuciyar, fi ba'd sahabatihi, a wasu daga cikin sahabbansa. Ma'ana Allah madaukaki ya tsarkake waɗanda suke tare da shi, manyan sahabbansa sallallahu alaihi wasallam, mimma yuthqiluhu, na daga abinda ya nauyayi ita zuciyar, hudin damirin wancan abin nan ad-damir din, min rukamil jahiliyyati, na tarkacen jahiliya, shine rukami abinda aka tattara shi, lodi lodi lodin tarkacen jahiliya, wal hayatil ardiyya, da kuma rayuwa ta ƙasa ta nan duniya. Bada'a ma'arakatan ukhra, to bayan ya gama wannan ko bai gama ka wannan ba, ya kuma fara wani yakin daban, fi maidanin ukhra akhar, a wani filin daban, a wani fagen daban, bal ma'arika mutalahiqa, kai ba wai yaki ɗaya ba, a'a ya koki mutalahiqa, masu bin juna, ayi wannan ba a ƙare ba a shiga wannan, ko ana gama wannan a shiga wannan, shine mutalahiqa, wannan nabin wannan, wannan nabin wannan. Ma'a ada'i da'awatillah, yana wannan yaki ne tare da makiya da'awar Allah, ma'ana da'awan nan ta Allah subhanahu wa ta'ala ta kiran zuwa ga abautawa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, al-muta'alibina alaiha, waɗanda suka yi taren dangi a kanta, ma'ana makiya da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda a cikin ta yake kiran abautawa Allah shi kadai, to waɗanda kuma suka taru suka yi taren dangi shine ta'alubi. Ta'alub in an ce ta'alaba shine takalaba, kamar yadda karnuka suke haɗuwa su ci abin da suka samu, ai haka abokan gaba suke tattaruwa su yaƙi addinin musulunci. Wani abin ba a taɓa fita daga wannan tarihin ba tun daga zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yau. Ai mun karanta duk abin da ya faru a baya, da yadda ake saduwa da juna da meeting tsakanin wannan jama'a da wannan jama'a, ko tun daga mutanen Makka lokacin nan kafin su musulunta, su waɗannan su Qurayshawa kafirai, sai su tafi gun Yahudawa, ai ko Yahudawa su zo gun su, sannan kabilu na Larabawa na jeji a samu waɗannan, a samu Ghatafan ko a samu Hawazin a tattauna da su, ya za a ku ba mu haɗin kai mai maganin wannan mutumi da ya zo da sabon addini nan da ba a so. Tun daga lokacin nan har zuwa yau ba a taɓa fita daga wannan yanayin ba. Babu lokacin da za ka samu musulmi an bar su haka kawai su zauna su kaɗai. Kun fahimci wannan? Me dalili? Saboda musuluncin nan shi kaɗai shi ne addinin gaskiya, kuma duk mutumin da ya kama shi ya riƙe shi to sai ya haɗu da waɗannan bala'o'i tsakanin shi da waɗanda ba musulmi ba. A cikin musulmi kuma har yanzu wanda ya ce irin wancan ɗin da yake so na manzo Allah san shi ma ba zai zauna lafiya ba. Yau wancan ya tsane shi, yau wancan ya tsane shi, za a haɗa baki, a haɗa gwiwa, a haɗa hanci, a haɗa koma menene tsakanin wannan tafiyar da waccan tafiyar, dan a dakusar da shi wani ba abin da ya tsana a duniya irin yaje an ce za a yi abin da manzon Allah yake so a yi. Ko ba haka bane? Kuma mutane ba sa wai ba za su yi mamaki ba. Shi fa yana da hanyarsa, har ya sa mata suna, sunanta kaza, ba ta annabi ba. Kuma ba abin da ya tsana a duniya irin yaje wani yana bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi fa mutumin nan ba ce wai jama'a ku bar ta kowa ku zo ku bi ni ba. A'a, ku zo mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wai yayi laifi. Hankalinku yana shigar da wannan sakon, kuna fahimtar yadda dan adam ya rikice haka ya zama, maimakon ya zama a miƙe ya zama upside down. Dan me yasa ne ita hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zama abin kyama? Mai riko da ita shine wai mai tashin hankali, ko shine dan rigima, ko shine wanda ya watsi da iyaye da kakanni, ko shine sai kaga mutum kamar ya samu intikasi. Ai kusa intikasi, intikasi shine abu ya juye sama da ta koma ƙasa, ƙasa ta koma sama. Mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane ne, za a ce hanyarsa ita ce ba a so. Kowa ya san cewa ba mutanen nan masu son su bi sunna ba su ake ki ba. Ba a ki mutum ba sai saboda ya ce zai bi sunnan ne. Yanzu da mutum zai koma ya ce ya fasa sunnar ba zai bi, shikenan wanda suke gaba da shi sai ga sun koma suna son sa. Ko ba haka bane? Ashe laifin a wurin mutane shine bin wannan sunna din dai. To wannan ya isa dalili ka makalkalewa wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi karkai wasa da ita. Dan gata ne kai insha Allahu agun Allah, kuma Allah zai kare ka daga duka abu. Babban abu shine da zaka fi kowa insha Allahu ta'ala a ce akan wannan abun ka mutu. Ka mutu baka canza ba. Kana nan akan biyayya ga manzon Allah Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam har ƙarshen rayuwarka. Shine addinin da kake alfahari da shi. Ka mutu akan tunani irin nasa, kuma ka fahimta irin fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda babu waɗanda suka fahimci karatunsa irin su. Allah mu dake ƙara mana fahimta. To mu je sai ce ma a'ada ida watillahi almuta'alibina alaiha, waɗanda suka yi mata taren dangi, wa alal mu'minina biha, suka yi taren dangi bayan akan da'awar, sannan kuma akan mu'minan. Ma'ana almuta'alibina ala da'awati wa alal mu'minina almuttabi'ina lid-da'wati. Alharisina ala qatli hadhihi al-gharsa, su waɗancan a'da'in sune alharisin, masu kwaɗayi akan kashe wannan dashen shine al-gharsa, wannan dashe az-zakiyya tsarkakakken dashe, fi man bati hatin daga matsirarsa, da ma'aikwaɗayinsu kenan ko
musamman waɗancan na farko kwaɗayin su ya za a yi ne a murƙushe wannan da'awa a danne ta la ilaha illallah a masallaci to Allah ya kyauta kullum kuka shi sake cewa mu kula da sautin wayar mu ko Allah ya kyauta mu daina sa irin waɗannan abubuwa a wayoyin mu sai shi waɗannan mutane maƙiya addinin Allah kwaɗayin su shine su kashe wannan dashen da Allah maɗaukaki yayi shine wannan algharsa azzakiya kuma tsarkakakken dashe fi manbatiha tun daga matsirar mana a inda take tsurowar a dankwafe ta a kashe ta duk abin da aka kashe shi daga matsira ai kaga ana nufin tinka hunye yado kun gane wannan larabci ne da zai fahimtar da kai abubuwa to sai yake cewa qabla an tanmuwa tun kafin ta haɓaka wata muddu juzuraha ta mummika rassanta wato abin nan saiwarta juzur saiwa saiwoyi kafin ta mummika saiwoyinta fiturbaci a cikin turbaya a cikin ƙasa tun kafin wannan daga farkon jamine ce to a kashe ta wannan kuma dama shi ne abin da kafiran farko suka so yi wa furuqu hafil fada'i kuma a kashe rassanta a cikin a sama shine a fada'i wa tadallala masahati ko wa tadallul masahati ukhra kuma sannan wato dan kafin kai tun kafin ta je ta inuwantar da wasu space din daban wani wurin daban ma'anan kafin a ce rassanta sun tashi har sun haɓaka har sun yi ganye ganyen da yake yin inuwa a wani fagen daban to a dunkufe ta duk mai larabci yana jin wannan ya fahimci sakon da ake so sai ce wa lam yakad yafrugh min ma'arikil jaziratil arabiyya annabi sallallahu alaihi wasallam bai kusa ya gama yaƙokin nan na aljaziratul arabiyya wato kasashen laraba ba hatta kanatir rumu ta'uddu li hadhihi al ummati al jadidati sai da aka samu rumawa suna nan suna kintsawa wannan sabuwar al'umma din haka ne ko shine taquddu li hadhihi al'ummati aljadidati wa tatahayyau kuma tana kintsi lil baqshi biha dan ta danke ta baqshi shine a kama abu da karfi a matse shi a girgije a kade a kashe shi lil baqshi biha ala nuqu ala tuhumi hashmaliya su gama da ita akan wato hududinta in an ce shine tuhum ana nufin hudud boda akan boda ta bangaren arewa domin a ina rumawa suke in kun kutuno map din da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ina ya zauna farkon haihuwa a makka makka tana ina tana kudancin madina ko madina tana arewa makka tana kudu yawa to in ka ƙara arewa ka ƙara arewa ka ƙara arewa ka tafi can ina zaka hadu da shi zaka hadu da daular rumawa ne ta wancan lokaci domin zaka shiga Palestine in ka wuce da nan aka je Tabuk Tabuk ita ce ƙarshen boda sai ruwa daga ruwa kuma sai a shiga Palestine mun fahimci abin to kun ga ashe kenan tuhum da yake ana nufin hudud ana nufin boda to abin nan inda bodar musulunci kasashen musulunci ta bangaren arewa yake to anan ne su rumawa suke kuma suke so su gama da musulmi a wannan area zama cewa an kare da su yace wa fi asna'i hadha kullihi ana cikin haka baki ɗayan sa ana cikin wannan a tsakiyar wannan abun lam takunil ma'arakatul ula yaqin farkon shi kansa wato ma'arakatul damir yaqin zuciyar qadin tahat ma'ana bata kasance ta kare ba ma'ana yaqin farko da ake a gyara zuciya a kintsa zuciya shi ma bai kare ba saboda akwai waɗanda suka yi da'awar suna tare da mu'minan alhali ba sa tare da su kaga kenan yaqin zuciya bai kare yaƙin ƴan cikin gidan ba a gama da su ba sannan aka samu zuciya wata lalatacciya bata gama yadda da abin da aka zo da shi ba tana hada kai da waɗancan ana barna to shine abin da yake nufi yace fahiya ma'arakatun khalida domin ko dama wannan yaƙin dawwamamme ne haka yake ba mai karewa bane babu lokacin da zaka ce an cilin jaye akan zukatan mutane baki daya in dai da shedan to akwai shedan yana nan zai shiga zuciya zai yaki zuciya yayi kokarin ya hana ta bin abinda aka dora ta akai mun gane wannan sawa'un ta hanyar munafinci ko ta hanyar wani abin daban shine ash-shaytanu sahibuha wannan yakin jagoranta shine shaydan wa huwa la yani shi kuma baya gajiya baya tawayewa shine yani mun ce wana mutun ya tawaye gajiya baya gajiya lahzatan koda sakon daya an muzawalati nashatihi wajen yin activities sa wajen yin abin da ya saba muzawalar abu shine aikata abu wajen aikata nashadin sa fi a'maqid damiril insani a can cikin tsatsakin zuciyar dan adam wai aina shi dan yake aiki a waje yake aiki ko a cikin zuciya a cikin zuciya shi sa yana ga cikin manyan manyan hanyoyin gyaran wato dan adam ka fara gyara masa zuciya idan kana tare da dan adam aqida sa bata da kyau lokacin da muke ta magana cewa a gyara aqida a mai da hankali kan aqida wani gani yake a ba ga abubuwan barnanan ana ta zina ana ta shinge ana kaza mutane a fa idan mutum baka kintsa masa zuciyar nan ba duk abin da zaka yi zai iya ce maka eh sai kuye kuma yaje ya aikata baka ci nasara ba amma an ka gina shi da tsoron Allah da kuma jin cewa Allah yana muraqabarsa Allah na ganin sa duk inda ya shiga ko ya buya ko shi da waye ko shi da wace ce Allah na gani in ya ginu akan haka to zai fi tsoron Allah ko ba zai fi ba to babbar nasara da dan adam zai ci shine a canza masa tunani me yasa yanzu zaka ga hatta waɗanda ba sa san addinin musulunci ai da suka gode rayuwar farko can baya a yaki musulunci kwaf daya ai masa kwaf daya da yaki da suka ga wannan ba zai ba me suka yi suka ce a zo a zauna a canza zuciyar tunanin dan adam din lokacin da aka rusa daular ruwa bin nan farisa daular iran da take majusanci take bautar wuta sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yaƙe ta ta bar wannan hanya ta koma musulunci ba duka suka yadda ba me suka yi daga baya suka ce in dai har da irin wannan hanyar za a yi ai yaƙi na makami da makami to ba za mu ci nasara ba don haka abin da za mu yi shine a zo a shiga addinin a lalata shi duk abin da aka gina addinin akai a rugusa shi suka hadu da su da yahudawa da kristoci da yan addinin hindu duk akan wannan manufofin kuma suka fara da musulmi suka fara san duniya suka yi watsi da karantarwar farko da bin abin da Allah madaukaki ya aiko manzo da shi shikenan sai aka samu wannan nasara kuma har zuwa yanzu dalilin cin nasara akan musulmi da lalata su shine me su din da suka bar addini in mutun ya riko da addinin sa ba wanda zai zo masa da wani sabon addini ya layance masa har ya zama cewa kai kana kyamar hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana sha'awar wata hanya daban in har mutane an ilmantar da su to insha Allah za ga babu wanda zai musu tasiri mummuna shi yasa kullum muke cewa a gyara me a gyara aqida ta hanyar ilmantarwa duk wanda ka ba ilimi wallahi zaka iya jefa shi a ko ina kuma zai zauna haka da ku baka in ka koya mutum dabarar yanzu mutumin da ya tarbiyyantar da dansa ya koya masa saye da sayarwa ya koya masa sana'a ko yaron yana shekara 15 uban ya mutu yaron nan zai zama kaman ba maraya ba saboda me an koya masa sana'a an koya masa abin da zai iya rike kansa da shi haka ne ko baka ba to haka addini idan mutum zai za a jefa shi cikin al'umma ya rayu ga mai aqida kaza ga mai kaza ga mai kaza in baka bai wa danka hasana ka bashi immunity na abin da ya shafi wata mummunar aqida kada ya dauka ba to yana shiga ko zai dauka amma in ka bashi ka tarbiyantar da shi yana ganin kaza sai shi dama baba na koya mun wannan kaza hanyar su wani sai a ba gaskiya bace kun fahimta ko ba fahimta ba da haka babu abin da zamu ci nasara akan sa wallahi irin mu zauna mu ilmantar da mutane din duk wanda ka koya masa ka bashi hanya mai kyau ya fahimce ta to shikenan shi ma zai isar da wannan sako zuwa ga wani kada mu cinye abin da wani zancen daban akwai abubuwan da dama da ake son a faɗa wanda duk komai daga cikin kalmomin nan darasi ne da zasu tuna mana abin da muka karanta a baya tunda dai dama wannan abin da ya faɗa mana shine me cin nasarar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tasirinta kaga kamar yana dauko mana takaitaccen rayuwar ne baki dayan ta shine shi yasa ya kira ta fazlaka kamar bayan ya ga mana ne annabi sallallahu alaihi wasallam an yi kaza ya samu mutanen maka aka zo har aka shiga hijira da aka shiga hijira aka fara yaki yakokin nan kuma akai wannan sannan akai wancan to kun ga in har za a takaita mana su to a kowace kalma zamu iya komawa mu bada misali akan abin da faru a baya shi da abin da ke to sai ce wafi afna idhalika kullihi lam takun al-ma'rakatul ula ma'rakatul dhamir qad intahat fa hiya ma'rakatul khalida ash-shaytanu sahibuha wa huwa la yani lahzatan an muzawalatin shatihi fi a'maqi ad-dhamir al-insani sai ce wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam qa'imun ala da'wati llahi hunaka manzo allah sallallahu alayhi wa sallam shi kuma yana nan yana da'awa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala anan din ma'ana a wannan gurin yana yi a zuciyar dan adam din yana kiransa ya kintsa shi sannan kuma a waje din yana nan yana yi yawa sai shi wa alal ma'arakati da'iba yana nan kuma akan al ma'arka wato shi yaki adda'iba adda'iba shine adda'ima ka da'bi ali fir'aun ko da'ab shine al'adar abinda aka saba yau da kullum to adda'ibu shine abin da yake adda'imu shine yakin nan dawwamanne fi mayadini almutafarriqa wato fagen kowanne daban-daban da ya saba yi fi sharafin min al'aish a cikin wata busasshen yanayi na rayuwa shine sharaf shine rayuwa busasshiya talaucin da ya kai matuka har abin da za a sa a ciki ina wahala amma kuma ana jihadi a haka ba haka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance ba ana tunan gwalalo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai a cikin sa har sai ya dauki dutse ya daure da kyalle saboda cikin ya dan ji nauyi kaman da wani abu a ciki yana da yunwa a cikin sa irin wannan yunwa sannan kuma yana daukar gatari yana sarar kasa ana tunan rami ba haka yana yi ba ya fito wata rana za shi wani wuri sai hadu da Abubakar da Umar ina za ku je su ce wallahi sun fito daga gida ne yunwa ce ta fidda su ba a komai a gidansu ita shi ma abin da fito da shi ke suka ce yanzu ina za su sai a shawara sai a tafi gidan wani sai a ce ya dan kamo wata dabbar sa sai a yanka sai a ce wannan rayuwar a ita kuma ake fita a yaki kafirai kai ka san in ba Allah ba da yake ba da karfi a jikin ba in zamani yanzu ne kowa sai kwanta ce to mutum da dai Allah ya samu a wannan yanayi ai ashe ya dauke mana ma kenan ko Allah sauki fi sharafin min al'aishi a busasshen rayuwa wad dunya muqbilatun alaihi duniya kuma ma'ana al'umma duniya suna tahowa gare shi ma'ana za su yake shi wa fi juhdin cikin wahala wa kaddin da tsanani wal mu'minuna yastarwiquna min aulihi su kuma mu'minai tunaninsu su samu hutu a kewayensa la ilaha illallah ako dole ne ka tausaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan Allah ne ya aiko shi ba da wannan aiki da ya gagara ma'ana ku duba ku ga rayuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suna su kadai a wancan zamani cikin damuwa suke kullun kowa so yake je inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko sa samu hutu domin tunda anan wahayi yake zai ga musu to ku kwantar da hankali ai kaza kuma sai su ji damuwa ta tafi in yunwa ce in menene sai su je gunsa in talaushi ne da mu sai a zo gunsa mutumin da shi ba shi da shi kuma kowa gunsa zai kawo complaint kuma ga irin halin da ake ana so a kashe shi ana fidda shi daga gida ana me kasan zuciyarsa idan da ba babba bace ba wanda Allah yake tafi da ita da tarbiyyar ta bane da an kasa kuma yana shine ma an yastarwi huna min aulihi suna neman su samu hutu a kewayensa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda gwarzantakarsa ta kai idan ana yaki ku tuna yakin Uhud me ya faru gashi an jefe shi an karya masa hakuri dan har wasu suka yi da'awar cewa qutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ta zabura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura ya sake dawowa fagen fama sai gashi shi da ake karewa ya dawo ana kewayewa a bayan sa ana samun kariya duk mutumin da yake son ya samu tsaron kuma sai ya dawo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun tuna kissan nan da wata rana sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakiyar dare kawai ya dawo akan doki shi kadai yana cewa mutane lan tura ba wani abu da zai tsoratar da ku ashe shi ya ji wani abu wani motsi a bayan gari ya dauka an zo a cuci mutane ne ya fita kuma shi kadai in ana bada labarin bajinta da rashin tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa akan kawo wannan dan a tabbatar mana dan adam ne shi cikakke ta kowane bangare ba rago bane kuma yafi kowa gaskiya yafi kowa karfin zuciyar da zai tinkari waɗanda ba akan gaskiya suke ba kuma ya ga musu gaskiya haka yake sallallahu alaihi wasallam shine ma'anan wal mu'minuna yastarwihuna min hawlihi zilal al amn suna neman inuwar aminci na zaman lafiya war rahati da hutu a kewayen sa wa fi nusubin da'imin cikin wahala da wamammiya la yanqati'u ba ta yankewa wa fi sabrin jamilin suna cikin hakuri kuma mai kyau ala hadha kullihi akan haka din duka mana duk yanayin da suke ciki suna hakuri yace wa fi qiyamil layli kuma a hakan ana qiyamul layli wa fi ibadati li rabbihi cikin kuma ibada ga ubangijin sa wa tartilin liqira'i qur'anihi da kuma karanta alqur'ani duk a wannan rayuwar fa ake waɗannan abubuwa kai yanzu in ka shiga wata wahala wani lokaci sai ka ce to ayi kaza mun ko ayi kaza kamar mai cewa a daina jifa saboda an mutu ko ni cewa alhazan Najeriya za su daina jifa saboda an mutu wannan irin fiqhu ne Allah sauke Allah musulunci shine addinin da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi kuma ba mai canza shi an dora wa mutum ba wai wani abu ne dan an yi shi dan a kashe shi ba amma in mutum a kashin kansa ya kasa yin wani abu to an sauƙaƙe masa ko a ko ina wannan kaida tana nan duk inda ka je sai ka kasa yi to an yafe shikenan amma ba ka ce ka canza shari'ar ba saboda an samu matsala wannan karan to kullun shari'a hankali a hankali sai ka sare ta sai wata ran sai ka daina sallah saboda za a kashe ka kuma shi wani abu da haka musulunci shi ba haka ake kallon sa ba amma duk lokacin da ka tashi yin wani abu sai akwai wahala a kansa sai aka ce an sauƙaƙe maka baka da lafiya baka yin sallah a tsaye ba sai aka ce kai me ya azumi to haka musuluncin yake da haka duk lokacin da ka zo yi ne abun ba zai yiwu ba ko ma an yafe an fahimci zancen amma ba ka ce malamai ku haɗu ku tattauna sai a soke kaza mun daina wannan ba fiqhu bane ba karatu bane jahilci Allah sauke sannan sai yake cewa har yanzu a ina ne wa tartilin liqira'atihi ko liqur'anihi wa tabattulin ilayhi da kuma yankewa zuwa ga Allah mutum ya yanke ya bar duniya ya hakuri ya zama ba shi da kudi ya koma ba shi da aiki sai bauta shi ake ce matabattuli a musulunci a daukar tabattuli a matsayin matakin rayuwa shi kadai a manta da mayadinin duniya yana cikin bid'o'i amma ana hadawa da neman aiki da yin aikin da neman abinci kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tare da tabattuli ba a bar ayi tabattuli shi kadai ba sai ce kamar amarahu an yaf'ala kamar da dai ya umarce shi ya aikata wannan dai ya ga mana maganganun kamar da ya ga mana cikin fi dhilalil qur'an sayyid qutb annan ya dauko wadannan maganganun shi yasa kuka ji su da irin wannan uslubi din na adabi yace wa hakaza asha fil ma'arakati da'iba haka nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu a wannan yaki da wamamme al mustamirra wanda baya yankewa akthar min 20 aman sama da shekara 20 la yulhihi sha'nun an sha'ni wani sha'nin baya yanke shi ya shagaltar da shi daga wani sha'ni din fi khilali hadha al amad a tsakanin wannan zamani shine al amad a wannan wato lokaci period hatta najahatid da'awatul islamiyyatu hasai da wannan da'awa ta musulunci tai ci nasara ala nitaqin wasi mataki mai fadi tatahayyaru lahu al-uqulu wanda har ya kai hankula suke rudewa don ba su taba ganin irin wannan cin nasara ba ko kun taba ganin wannan irin cin nasara da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ba a taba samun annabin da ya ci nasara irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je ka karanta tarihin baya kuma ka gani wani annabin ya zo ya rayu ya koma ga Allah ba wanda ya yadda da shi ma ko mutum daya ko haka za a zo kuma a gan shi dan tashi alƙiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wani mutum daya samu wani kuma mutum uku ko tar zuwa tara wani kuma al'umma haka matsakaiciya wani kuma al'umma da yawa amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummomi ga sunan da dama annabi sallallahu annabi nuhu shekara nawa yayi in mun bi ta zamani zamu ga shekara 950 yana wa'azi amma ba karba ba sai yan kadan wanda adadin su bai wuce su shiga jirgin ruwa guda daya ba wannan shi kansa ya ishe mu darasi wani kuma nasa na gida suka ki karbarsa na waje suka karbe shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai tattara masa abubuwan da kowanne daga cikin annabawancan ya bambanta da shi sai aka taro masa duk akwai shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadi da kaza ya hadi da kaza kuma duk kowace irin nasara sai zama cewa tasa ce ta fita daban babu wani annabi da ya taba cin nasara irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ci nasara a shekara 23 ku duba ku gani a shekara 23 ga wanda ya shekara 950 waɗanda suka bi shi ba su wuce jirgin ruwa guda ɗaya ba amma shi a shekara 23 ya ci aljaziratul arabiya duk suna karkashin sa bayan sa da bayan rasuwar sa shekara 25 bata zagayo ba duniya gaba ɗaya aka dulkushe ta ko mafi yawan duniya zance mafi yawan duniya karfi guda biyu da suka fi kowace duniya karfi da Farisa da Rum aka zo aka durkusar da su suna sujada ga Allah subhanahu wataala suka daina sujada ga wani Allah wannan nasara ce ko ba nasara ba ce don haka duk mutumin da zai ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda bayan rasuwar manzon daga rasuwarsa wai duka sun yi kafirta to babu wanda ya zagi annabi irin wannan mutum kuma shi wannan zancen ko ba mutum don babu wanda ya kai cin nasara irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma azo a bashi wannan irin maki kamar makin jarabawa ne aiko inda ka tashi ba da maki babu mai cin 100% irin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ake so yayi yayi bai mutu ya bar duniyan nan ya koma ga Allah Allah na zargin sa da 1% cewa bai ci ba ba 99 yace ba wallahi 100% yace na duk abin da yazo yayi shi kuma shi wannan zancen don in ko haka ne tunda dama an gaya masa yayi kaza yayi kaza yayi kaza to lalle mu yadda cewa yayi wane ne mai kawo mana hanya da zamu shiga aljanna ya kawo ko bai kawo ba ta ishe mu ko bata ishe mu ba to wannan shine ka gamsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakonsa in ku har kana tunanin akwai wata hanya daban ai annabin bai fada bane ai saboda tawalu'u ko kuma saboda akwai wasu mutanen daban za su zo su za su kara sa su gaya mana kul din me wannan to bai gama fahimtar abin da Allah ya aiko da alqur'ani domin sa ba kuma ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan da ba wanda ya tabe masa shi ai kun gane wannan zancen Allah ya tsare mu je da suke cewa faqad danat lahal jaziratul arabiyya abinda yasa har hankula za su rude na da irin wannan nasara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci shine gashi nan aljaziratul arabiyya gabaki da danat lahu ai ata'at lahu summa sada ba wai suna bauta masa ba in an ce domin asalin addini asalin sada'a to abinda ake nufi shikenan karkace danat lahu ai abadatu don ba shi ake bauta ba ma'ana sun sallama masa sun mika masa wuya wazalat ghubratu aljahiliyyati an afaqiha qurar jahiliyya ta gushe daga sasanninta domin da qurar jahiliyya ta zo ta lullube aljaziratul arabiyya amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to wannan ghubra din zalat ta gushe wa sahhatul uqulul alila hankula marasa lafiya suka samu lafiya akwai hankula marasa lafiya shi ko eh duk hankalin da ya rena manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da hankali hatta tarakatil asnama bal hatta turikatil asnamu bal kusirat har sai da aka bar gumaka aka daina bauta musu kai ba daina bauta musu akai ba kawai karere ya su ma akai akhadha al jawu yartaju bi aswati tauhidi sai da jawi in an ce jawi ana nufin iska yanayin iskar sama sai da iska ta rika motsi shine tartaju iska da yanayin sama ya rika kadawa yana girgiza bi aswati tauhidi da sautin tauhidi da bai saba ji ba za a zo a hau saman masallaci a ce Allahu akbar wannan sautin iskar zamanin jahiliya bata san shi ba amma daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shikenan sai iskar kowanne gari aidan ma ga iskar da take saman mu shine jawin da namu ko shi yasa har ake cewa yanayin sama da za a gane za a yi ruwa ko ba za a yi ruwa ba zafi ko ba zafi ba temperature ake kiransa jawi ya jawin yau ya weather yake shine ma'anar jawi sai da ya zama cewa saman kowanne gari ya tabbatar da ya girmama ya raurawa da sautin la ilaha illallah tana tashi a ko'ina wasumi al'adhanu lissalawati kuma ake jin kiran sallah na salloli shi ma ya shukku ajwa alfada'i yana keta iskar sarari khilal as-sahara'i a cikin sahara allati ahyaha al-imanul jadidu wanda sabon imanin nan ya rayar da ita da sahara kamar a mace take ga sabon imani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi daga Allah ya raya wannan wuri wan talaqa al-qurra'u masu karanta al-qur'ani suka tafi shimalan wa januban karkace shimalan an ce shimalan ana nufin hannun hagu ko hagu ta jiki haka yabin nan karkace kuma junub junub ana nufin sasannin jiki amma in ana so a ce arewa da larabci to shimal ake cewa kudu janub da fathal jimu nawa janub ba junub ba shimalan wa januban yatluna ayati alkitabi suna karanta ayoyin alqur'ani wa yuqimuna ahkam Allah suna kuma tsaida hukuncin Allah subhanahu wataala a waɗannan wurare duk da wannan zancen kun ji yadda yake tuna mana dai abin da muka karanta ne a baya sannan zai zo ya ce wata wahadati shu'ubu wal qaba'ilul mutanathiratu sai mu bar wannan saboda lokaci insha Allah darasin na so da mu gama iyanin tunda ba shi da yawa ya zama darasin mu na ƙarshe shine na gaba ya zama hajjatul wada madi babu lafi duk ba buƙatar gaggawa din insha Allah mu tsaya anan darasi na gaba sai mu tashi a wannan wuri da wannan malami ya ciro mana yake bayani akan cin nasarar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tasirin da tayi wanda duk dai wannan rayuwa tamu da muke ciki tana cikin tasirin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'awar da yayi wanda da ba dan ita ba da musulunci bai zo mana nan ba da yanzu ba mu san me muke ciki ba kowa ya tuno rayuwar da muke ko kakannin mu suka yi da a wannan dazukan a wannan duwatsin akwai dan adam ko kafin wannan hasken na musulunci ya zo ya mutane suke rayuwa bautar duwatsu ake ko bautar abubuwa daban don haka tilas ne mu yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu gode wa Allah na farko mu yaba wa Allah sannan kuma mu ƙara neman addu'a da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah biya shi ladan abin da yi duk abin da ya same mu na alheri to sakamakon alherin nan shine alherin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo mana da shi Allah ƙara masa salati da daraja Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan biyayya ga dabi'unsa da halayensa da tabbata akan abin da ya zo mana da shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu